Hey, what is this?
I don't know, man. Change it.
Put it back on!
It's village music. It's old.
Oh, but what are you, dumb? That's a tarantella, stupid.
It's a new. It's only 465 years old.
But it's boring.
Boring? Here, you got rocks in the side.
Get out of my hair, come on! Get out of my hair,
celebration.
You do 1 foot forward, 1 foot back, hand in hand, everyone's a dance.
Dancing with your friend, it's the meaning of life.
That's right, grab your brother, your sister, your mother, your father, everyone dance tarantella with Jola Freccia and orchestra.
All right, warm up to the trumpets.
All right, let's go!
Something?
I'm hungry.
That's a go.
Da 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 da